sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurin assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Baba Yakubu Makeri, muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Talata 16 ga watan Fabrairu shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata tawagar gwamnatin arewacin Najeriya ta musamman ta kai ziyara Ibadan domin wanzar da zaman lafiya. Bayan haka za ku ji cewa an yi wata ganawa ta musamman domin kare mutumci ɗan arewa duk inda suke a Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari yana tafi da rahoto na musamman, sannan muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga baya ko makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Koriya ta Arewa ta kaddamar da harin kutsar yanar gizo akan kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Pfizer domin satar bayanan kamfanin akan rigakafin COVID-19, a cewar hukumar leƙen asirin Koriya ta Kudu. Jami'ai daga ma'aikatar tattara bayanan sirri ta ƙasa sun yi bayani ga 'yan majalisar dokoki a yau Talata a birnin Seoul a wani bahasi da aka shirya a asirce. Wannan ne karo na biyu cikin wannan lokaci da ake zargin Pyongyang da kai harin kutsar yanar gizo akan kamfanonin harhaɗa magunguna domin ɗaukar bayanai daga kamfanonin akan aikinsu na yin rigakafin coronavirus. Kamfanin Microsoft ya faɗa a cikin watan Nuwamba cewa masu kutsar yanar gizo daga Koriya ta Arewa da Rasha sun yi yunkurin shiga cikin bayanan wasu manyan kamfanoni guda 7, ciki har da Pfizer da takwaransa na ƙasar Jamus BioNTech. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi ikirarin cewa ƙasarsa ba ta da COVID-19, amma kuma ya gaggauta rufe kan iyakarta da China yayin da annobar ta ɓarke. Wannan matakin ya katsaye Koriya ta Arewa mai fama da talauci daga magwabciyarta kuma babbar ƙawarta a fannin ciniki da kuma diplomasiya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sanar a yau Litinin cewa ta tabbatar da wasu rigakafin COVID-19 daga AstraZeneca Oxford bisa amfanin gaggawa, wani kokarin da zai kara yawan raba rigakafin COVID-19 a duniya a cikin makonni masu zuwa. A yau Talata an yanke hukuncin kisa akan wasu 'yan bindigan wata kungiyar ta'addanci a Bangladesh da aka same su da laifin kashe wani shahararren mai yaɗa labarai ta yanar gizo saboda sukar ayyukan kungiyoyi ta'addanci masu amfani da sunan addini. Alƙalin kotu ta musamman mai yaƙi da ayyukan ta'addanci Majibur Rahman ne ya zartar da wannan hukuncin akan 'yan bindigan na kungiyar ta'addancin Bangladesh ta Ansarullah mai samun goyon bayan Al-Qaeda. Ya kuma zartar da wani hukuncin ɗaurin rai da rai akan wani mutum. An zartar da hukuncin ne akan 'yan bindigan saboda kashe Avijit Roy, Ba'amurke kuma haifafin Bangladesh. 'Yan sanda sun ce wannan kungiyar ita ce ke da alhakin kashe wasu masu yaɗa labarai ta yanar gizo da wasu 'yan raji da dama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin roka da aka kai a arewacin Iraki da yammacin jiya Litinin ya kashe wani ɗan kwangila a cikin dakarun haɗaka ƙarƙashin jagorancin Amurka, kana ya jikata aƙalla wasu mutum 9. Mai magana da yawun rundunar haɗakar sojin ruwan Amurka Colonel Juan Maroto ya faɗa da safiyar yau Talata cewa rokoki 14 ne aka harba, kuma guda 3 suka faɗa wa tungar sojin sama da ke ɗauke da sojojin Amurka a kusa da filin saukan jirage na Irbil. Maroto ya ce ɗan kwangilan da aka kashe ba Ba'amurke ba ne, amma mutanen da suka jikata sun haɗa ne da fararen hula guda 8 da wani sojan Amurka guda. Wata kungiyar da bata shahara ba da ake kiranta Saraya Auliya Aldam ita ce ta ɗauki alhakin kai harin rokar da aka kai a cikin yankin kurdawan Iraki, ya fusatar da mu, in ji sakataren harkokin Amurka Anthony Blinken a cikin wata sadarwa da yammacin jiya Litinin. Ya ce muna mika ta'aziyya ga 'yan uwa da abokai na ɗan kwangilan farar hular da aka kashe shi a wannan harin. Haka zalika muke taya iyalan fararen hula da ba san hawa da sauka ba. Ya kuma ce ya tuntuɓi Firaministan yankin kurdawan Masrur Barzani domin tattaunawa akan wannan batu da kuma yi masa alƙawarin taimakawa wurin gudanar da bincike da hukunta masu laifi. A yau Talata an ci gaba da zanga-zangar gama gari da ake yi a faɗin ƙasar Myanmar na ƙin jinin juyin mulkin sojoji da suka hambarar da zababbiyar gwamnatin farar hula duk da rufe hanyar sadarwar intanet kwana 2 jere. Masu zanga-zangar sun rufe hanyar gaban babban bankin ƙasar da ke birnin Yangon duk da yawan motocin soja da aka jibge akan hanyar wuni guda kafin nan. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce masu zanga-zangan sun kuma rufe ayyukan jiragen kasa tsakanin Yangon da kuma garin Maulamiyeni da ke kudancin kasar. Mabiya addinin Buddha da dama sun shiga zanga-zanga ta yau Talata suka yi tattaki a Yangon. An rangama tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sandan Myanmar na karuwa ne tun bayan da sojojin suka tsare shugaba Aung San Suu Kyi da wasu jiga-jigan jami'an gwamnatin farin hular a ranar 1 ga watan Fabrairu, kada suka ayyana dokar ta ɓaci ta shekara guda. Suna nuni da maguɗi da ya dabaibaye babban zaɓen ƙasar na watan Nuwamban bara. Hukumar zaɓen Myanmar ta yi watsi da wannan ikirarin sojojin.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar da kuka ji a farkon shirin, wasu gwamnoni arewacin Najeriya da suka hada da Abdullahi Ganduje na Kano, Bello Mutuwala na Zamfara, Abubakar Bello na Niger da kuma Abubakar Bagudu na jihar Kebbi sun ziyarci unguwar Sasa da ke Ibadan, inda aka yi rikicin kabilanci wanda ya sanadiyar kashe mutane, kone-konen gidaje, shaguna da lalata dimbin dukiyoyi. Daga Ibadan, wakilin Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton.
Wasu gwamnonin arewa hudu, Abdullahi Ganduje Kano, Bello Mutawalle Zamfara, Abubakar Bello Niger, Abubakar Bagudu Kebbi, sun ziyarci unguwar Sasa Ibadan, inda aka yi rikicin kabilanci wanda ya yi sanadiyar kashe mutane, kone-konen gidaje, shaguna da lalata dimbin dukiya. Gwamnonin a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Kebbi, Abubakar Bagudu, sun ziyarci unguwar Sasa ne don ganewa idan su irin ta'asar da hasarar da aka tafka a sakamakon fadan.
We have seen the market, we have seen that a lot of shops have been damaged. Both losses are by all Nigerians, Yoruba, Hausa, Igbos and other groups. So this is condemnable.
Gwamna Abubakar Bagudu yace mun ga kasuwar, mun ga an kona shaguna da yawa. Waɗannan hasarori na 'yan Najeriya gaba ɗaya ne, Yarbawa, Hausawa da Igbo da ma dukkan kabilun kasar nan. Wannan abin Allah wadai ne. Gwamna Abubakar Bagudu ya shawarci matasa da su daina yarda da masu ingiza su, suna ta'asa da tabargaza. Shiko gwamnan jihar Oyo, injiniya Sayi Makinde, ya yi alƙawarin yin adalci a tsakanin waɗanda rikicin ya rutsa da su a kasuwar ta Sasa Ibadan.
We all have to come together and I thank my brother governors that have come here to show solidarity with our efforts towards uniting everybody. So as a government, we will continue to look for an avenue to restore a peaceful coexistence.
Gwamna Sayi Makinde ya ce yana son a haɗa kai, yana godiya ga 'yan uwansa gwamnonin arewa da suka zo nan a game da ƙoƙarin da suke yi don haɗa kan jama'a. Ya ce gwamnati za ta yi amfani da duk abin da za ta yi ta samar da dawwammamin zaman lafiya a tsakanin jama'a. Tun farko tawagar gwamnonin arewar hudu sun ziyarci Basarake na Sasa, Bale Chief Akin Ade Ajani da mai martaba Sarkin Sasa Sardaunan Yamma Dr. Haruna Mai Yasin Katsina, wanda ya buƙaci jama'a da su zauna lafiya da juna. Gwamnonin na arewa da ke tare da gwamnan jihar Oyo, injiniya Sayi Makinde, sun yi ziyarar a unguwar ta Sasa ne a cikin matakan tsaro. To ko me jama'a za su ce a game da wannan ziyarar gwamnonin arewa zuwa ganewa idan su abin da ya faru ga 'yan arewar a unguwar Sasa Ibadan?
Sunana Umaru Lema, daga nan Akin Yale. Gaskiya ba karamin dadi muka ji ba wallahi yanzu, saboda da yan abu ya faru ba mai zuwa zarce mu, ba mai kula da mu, ba mai magana, amma yanzu duk abin da ya faru suna mana haka za mu ji dadi kwaran gaske, saboda duk wulaƙarin da aka yi mana da ba su zuwa kullum sai kuma a dinga yi mana ƙari akai ne. Yanzu gashi Sasa an yi wannan abin kashe-kashe da aka yi, wannan shine karo na biyu, amma wancan karo ba su zo ba su ƙara wannan. Kaga yanzu wanda suka yi dole za su taka burki a irin wannan abin da aka zaɓa wannan lokaci. Don haka wallahi mun ji dadi kwaran gaske wannan abin da suka yi mana. Ba na ka gani me ya rage ma waɗannan gwamnonin arewa yanzu ga 'yan arewa mazauna nan kudu maso yammacin Najeriya? Gaskiya ya kamata su ɗau mataki na ba da taimako, kuma su ɗau mataki ka ƙara ma 'yan arewa irin wannan tabiyar da ake musu. Don abin ya fara yawa. Na farko su ba da taimako, tallafi ga wanda suka rasa gidajensu da shagunansu da wurin zamansu da wurin da.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Har yanzu muna a Najeriya. Kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta gana da kungiyar gwamnoni arewacin kasar don tattaunawa kan matakan da gwamnoni ke dauka don kare mutuncin 'yan arewa a duk inda suke. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Kungiyar dattawan Arewacin Najeriya ta gana da kungiyar gwamnonin Arewacin kasar don tattaunawa kan matakan da gwamnonin ke dauka wajen kare mutuncin yan Arewacin Najeriya a duk inda suke. Lamarin na zuwa ne bayan rahotannin tashin hankali tsakanin wasu yan Arewa da wasu kabilu a jihar Oyo da kuma korar makiyaya da ke kiwo wasu gandun dajin jihar Ondo ba tare da izini ba. Mai magana da yawun dattawan Arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad yace kasancewar gwamnonin na Arewa sune shugabannin yankin ya sanya dattawan ke tuntuban su kan kowace matsala.
We came to lay down the complaints of northerners.
Dr. Hakim Baba Ahmad yace mun zo ne mu mika korafin yan Arewa, mu nemi goyon bayan su kan wasu matakai da muke da niyyar dauka, mu kuma nemi tabbaci daga gare su don kare haƙin yan Arewa.
We have said to northerners, do not take the law into your own hands.
Yace ba mu bukatar kowane dan Arewa ya kai farmaki wa kowane mahaluki, kuma muna bukatar a bada kulawa wa yan Arewa da ke kudu kamar kowa ba tare da nuna bambanci ba. Shugaban kungiyar gwamnonin jihohin Arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yace tun lokacin da suka sami rahotannin matsalolin da ke aukuwa wasu jihohin suke tsaye kan kafafunsu wajen samun maslaha. Yace idan akwai matsaloli kamata yayi a nemi hanyoyin da suka dace na magance su.
Meeting in Kaduna, we sent a delegation of governors to go to Oyo.
Lalo yace bayan zaman tattaunawa a Kaduna sun tura wasu gwamnonin zuwa jihar Oyo don su tabbatar da abin da ke faruwa da yan Arewa a kudu maso yamma sannan su kawo musu rahoto. A halin da ake ciki dai a nan jihar Plateau, rahotanni sun bayyana cewa wasu yan bindiga sun sake hallaka wasu mutane uku a wasu ƙauyukan karamar hukumar Basa.
Sunana David Malisin, National Publicity Secretary na Irigwe Development Association. Wa'ensu yaran suna dawowa akan mashin su hudu, so yaran daga wani gari ne da yana kiran shi Rukwetongu, an tere su an kashe guda uku sai guda ɗaya ya samu rauni. Ya kamata a duba wayannan abubuwa domin a gan yanda za a makamce wannan abun.
Daga karamar hukumar Bokos ma an tono wani gawar matashi wanda aka kashe aka binne shi a kwazazzaban tonar kuza, kamar yadda ubanshi ya ce hukumomi su yi mishi adalci.
Suna da mujoro to yaro dai ya je wajen nan uwanshi zai dawo, shi ne daga nan mun neme shi sama da kaka goyen ba ya tafiya. To shi ne aka yi da kurai namban daga Bauchi har zuwa kama yaron da yake dauke da waya har kama shi ya ce shi ne kisa ya kashe wannan su kai kisa karhe kuma ya ji nuna mun wajen mun tono gawan ga shi a gaban mu yanzu. Kiran da zan yi a wajen hukuma ne duk wanda ke hannu a ciki
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman wanda ya maida hankali kan matakai da al'ummar Fulani ke dauka na bada gudunmuwa ga yunkurin shawo kan matsalar tsaro da kuma neman zaman lafiya. To Mustapha, gare ka.
A Najeriya, hukumomi da shugabannin Fulani a matakai daban-daban na ci gaba da daukar matakin ganin an samu zaman lafiya a tsakanin al'ummar kasar. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar Fulani ke shiga cikin wani yanayi na tsaka mai wuya a sakamakon yadda ake samun wasu matasan Fulani cikin aikata laifuffukan asha irin su fashi da makami da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma satar shanu. A gefe guda kuma, kima da darajar kabilar Fulani ke ci gaba da shiga wani yanayi na kyama a tsakanin al'umma. Wasu daga cikin matan Fulani da suka shiga halin tsaka mai wuyar a sakamakon rashin sanin makomar mazajensu ga abin da suke cewa.
Barayi sun hana mu zaman lahiya, sun kore ba mu shanu duka, da ni da yara na kwaso su, kowa tafi gidan babannin shi ba.
Shanu kamar nawa aka kora mu?
Garke biyar. Ranan daren Alhamis safiyan Juma'a ranan akai an zo ne da daddare karfe 1, ni ma na fito ina tsugune ina fitsari sai na ga tocila. Kafin in tashi in gama yin fitsari sai na ji bindiga ya tashi, na ƙara jin bindiga sai na tashi da gudu kenan na je na tada jama'a na ce sun mutu, ga mutane na sun shigo mu cikin gidanmu. To sun kasu ne kashi uku, wanda suka je dam, wanda suka je galadima, wanda suka zo anguwanmu. Sai suka tashi muka watse, to kowa sai ya bar masu shanun ma, tunda baka da makami ya dole ka wuce ka gudu kowa a tsira da rayuwar shi sai muka gudu kenan muka kwana a daji safe yayi kuma ranar juma'a aka shiga juma'a sai suka ƙara dawowa kuma wasu suna son su dauki jama'a to kowa sai ya wace kenan to ni da karfe 5 na baro can din sai na dawo nan gidan baban mu mun gwamnati ta taimaka mu inda zamu zauna kuma abinda zamu ci
eh ba shakka ina daga cikin su to ni kiran da nike yi ma gwamnati suwa Allah suwa annabi dukkan mu kowanne yana karkashin su ne a duba abubuwan da ake ma Fulani yau fanni fanni kowanne wuri a ce an kashe an kwashe yara an kwashe ko kuma a ce an kwashe shanu babu shanu sai mata ko kuma an kashe mazajen su duk sun dawo gari kuma ba inda za su zauna ba ba wuri mutun da garken shi an kwashe to me zai ci
wannan al'amari dai ya sa dadaddun Fulanin da aka sani a nan jihar Niger shekara da shekaru yin kaura zuwa wasu jihohin Najeriya domin tsira da rayuka da kuma sauran dukiyar da ta rage masu kamar yadda sarkin Fulani Tukur Abubakar wanda shine shugaban kungiyar Fulani ta Gam Allah mai kula da jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya yayi karin bayani
yin haka wasu sun gudu sun bar gari da muna jin wannan waiwai a Zamfara Katsina Kaduna har ya shigo Niger arewacin Niger nan wajen Kontagora Kagara Kagara muna da yan uwa da wurin kuma ina ziyartar su hakukoki to cikin yan uwan mu abinda na sani a kukoki ya kai rugage 50 to yanzu ko mutum daya baya wuri
suna ina
wasu suna Lokoja wasu suna Ilori wasu ma sun ketare Najeriya wayannan
me yasa to
wasu an kashe su wasu kuma an kwaran musu dabbobi wasu kuma an daukan musu mutane wajen ba da fansan dokiyar ya kare banda waɗanda za a kashe wasu yanzu duk ma iyayen wasu sun gudu wasu ma wanda suka gudu da shanu akwai mutane 12 da suka gudu da shanu to shan da aka far masu mutum ɗaya ne ya tsira
to shi ma dai sarkin Fulani mai tumbi a jihar Niger Isiyaku Tukur Kaduna ya dora alhakin lalacewar matasan Fulanin da matsalar shan miyagun kwayoyi
abun da yasa ana dora ma Fulani wannan abun da an san shi da daraja da daraja ko abin shi zai ki sai ya boye to yanzu yarun fufulashi zaka ga ya fito yana zukan taba cikin jama'a kaga sai ake sun bar da'a ya lalace amma akwai su kuma amma akwai wa'an su kabilu a ciki saboda haka muna neman taimako kaman shaye-shayen nan da ake sayarwa a ƙauyuka kaman taban ganyen nan wuyuwi din nan kaman kwayoyin nan a hana su idan aka hana su insha Allah za a samu saukin abu
shike sa suna ƙara hauka
shi yasa suke ƙara hauka shi fa sai mutu ya je sai taba ya je ya sha wani lokaci ma cikin jama'a za a saba wani dokan kirki kuma kar a ga mutu yana shi yawo cikin gari a shi an dauke shi banga ba san tushen shi ba ina bada gwamnatocin da suke dauka irin wannan abubuwan su je su nemi sarakunan da suke wurin a neme su da rigattan su da hakiman su kowane basarake a nemi a kira shi wajen dagacin shi shi ya san dagacin shi ya kawo yaran da ya sani ya sa idan ya sa idan yaron nan a bace lamba idan ya je aka same shi da laifi a nemi sarkin Fulani na a kama shi
shugabar mata ta kungiyar Fulanin ta Gam Allah a jihar Niger Hajja Hafsatu Abdulrahman ta yi kira ne ga mahukunta da su dauki mataki mai karfi na ceto al'ummar Fulanin daga fadawa cikin wannan yanayi
to dan Allah dan annabi muna kira ga gwamnatin dan Allah dan annabi shugaban kasa mai adalci mai kamalanci mai san al'umma don Allah don annabi da shugaban kasa da ma da gwamnoni da suke don Allah don annabi muna kira ku tallafa mana mu matan Fulani don Allah da annabi muna cikin wani hali a taimake mu don girman Allah a taimake mu don girman Allah
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana daukar matakai na kare Fulanin da ba su da laifi daga shiga yanayi na wulakanta. Inji sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban wani kwamiti da gwamnatin jihar ta kafa domin kula da harkokin tsaro Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
Yanzu ka ga abun kamar yadda na kila in ka saurare na dan wani firash jiya. Akwai mutanen Fulanin da suka tashi daga Moshegu tashi yanzu gurma bayanin da aka yi muna cewa sun tashi daga nan sun je Adamawa Adamawa sun ce ba za su karbe su ba sai dai su dawo kaga kafin su dawo sai aka tambaye cewa an ce in sun dawo nan ba za a yi da su zauna ba na ce a wannan dai shafi faɗi ne za mu yi bincike mu tabbata cewa me ya faru har suka faru. To da na zo na bi bincike kuma Allah ya sa ka yi mini wannan tambaya yanzu, mun yi bincike shi hakimin Zugurma ya ga mutanen makafin su tafi cewa tunda ba da su ake fada ba kuma su suna nan kada abin da ya dame su cewa za su tashi su yi kaura. To ka ga ba su saurara ba, suna ganin hankalinsu bai kwanta ba, sun tashi zuwa Adamawa daga ma Adamawa kuma an dawo da su. Yanzu haka a jiya suna kan hanyar dawowa nan zuwa Zugurma.
To amma labe baka ga saboda harin da ake kai ma Fulanin ba a tantancewa shi yasa hankalinsu ya tashi.
A ɗaya tun da aka yi wancan na lokacin da muka yi magana da kai, an kuma ba wani irin wannan ɗaukin da ko kuma irin wannan daman.
Na
ba ake yi shi a wannan abin gama shegu ba. A kuma dole ne a ɗauki ƙwararren matakai domin a bambanta 'yan ta'adda da kuma wanda suke aiki tsakaninsu da Allah kuma an san su suna zaune da mutane. Lami lafiya ba wani takaddama tsakani.
To yanzu mene ne shawara ko kuma kiran ku ga su al'umma Fulani nan musamman 'yan Niger nan da aka samu ba su da wata matsala kuma an saba da su shekara da shekaru?
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha, kafin mu shiga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Shiri na gaba
wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Super League ta Jamhuriyar Niger, inda ake a mako na 11 AS Duan ta Wasail Sporting Club ta mai dai da banza GS Adar Irana an tashi banza da banza, sai Olympic Football Club da ta sha kashi ga hannuwa AS Nijilaka 2-1. Racing Bukoki da AS Police an yi 1-1 a mako na 11 na wasannin kullun kafa na Super League na Jamhuriyar Niger. ES Gendarmerie National ke ta farko da maki 24, ta biyu AS Duan da maki 21, ta uku AS Nijilaka da maki 20, ta hudu AS Garde National de Niger da maki 20, ta biyar Jangwarzo ta Maradi da maki 16, Espoir ta 6 da maki 15, AS Fan tana ta 7 da maki 13, Sahel tana ta 8 da maki 12, sai AS Police ta 9 da maki 12, sai ta 10 Racing da maki 12, ta 11 Olympic da maki 11, ta 12 Irana da maki 11, ta 13 GS Adar da maki
maki 10-14 a Sunni da maki 9 kawai. Za a ci gaba da wannan wasanni na Super League na Jamhuriyar Niger a ranakun 16-17 da 19 na mako 12 na Super League na kullun kafa na Jamhuriyar Niger. Idan muka lega nahiyar Turai kuwa, yanzu haka ana ci ana karrawa a wasannin kullun kafa na Champions League na nahiyar Turai. Leipzig ta kasar Jamus tana karbar bakunci Liverpool ta kasar Ingila, sai FC Barcelona ta kasar Spain tana karbar bakuncin Paris Saint-Germain ta kasar Faransa. Za a ci gaba da wannan wasanni a ranar gobe Laraba, inda FC Porto ta Portugal za ta karbi bakuncin Juventus ta kasar Italia, sai FC Sevilla ta kasar Spain za ta karbi bakuncin Borussia Dortmund ta kasar Jamus. A wasannin kwallon hannu na tennis na Open na kasar Australia, Aslan Karatsev da ya shiga wasan bayan ya soma da tankade da rairaya domin yana matsayi na 111 a duniya na wasannin tennis. To ya kai ga wasan kusa da na karshe a karo na farko da wani dan wasa da ya shiga irin wannan kwambala ta shiga tankade da rairaya daga farko ya kai har a wasan kusa na karshe ya kai wannan matsayin ne bayan da ya kakkabe Grigor Dimitrov da ya fama da jin ciwo a lokacin gudanar da wannan karawar da G2-6, 6-4, 6-1, 6-2. Ita ma Serena Williams yar kasar Amurka duk da shekarun 39 da haihuwa a duniya ta kai zagaye na gaba bayan ta tunkuɗe ta biyu a duniya a wasannin tennis bangaren mata Simona Halep, kuma a wasa na gaba za ta kara ne da Osaka yar kasar Japan. Ita da Serena Williams so 40 tana kai wasan kusar na karshe a wasanni daban-daban na tennis na duniya, kuma wannan shine karo na 9 tana kai wasan kusar na karshe a wasannin Open na kasar Australia. A wasannin kwallon hannu na basketball na kasar Amurka kuwa an dafsa sosai a cikin daren jiya, inda Utah ta wa Philadelphia ci 134-123, sai Washington da ta wa Houston 131-119, Chicago Bulls suka wa Indiana ci 120-112. Haruna Mamman bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman bako, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Abdulaziz a takaice. Koriya ta Arewa ta kaddamar da harin kutsar yanar gizo akan kamfanin haraɗa magunguna na Amurka Pfizer domin satar bayanan kamfanin akan rigakafin COVID-19, a cewar hukumar leƙen asirin Koriya ta Kudu. Jami'ai daga ma'aikatar tattara bayanan sirri ta ƙasa sun yi bayani ga 'yan majalisar dokoki a yau Talata a birnin Seoul a wani bahasi da aka shirya a asirce. Wannan ne karo na biyu cikin wannan lokaci da ake zargin Pyongyang da kai harin kutsar yanar gizo akan kamfanonin haraɗa magunguna domin ɗaukar bayanai daga kamfanonin akan aikinsu na yin rigakafin coronavirus. A yau Talata an yanke hukuncin kisa akan wasu 'yan bindigan wata ƙungiyar ta'addanci a Bangladesh da aka same su da laifin kashe wani shahararren mai yaɗa labarai ta yanar gizo saboda sukar ayyukan ƙungiyoyi ta'addanci masu amfani da sunan addini. Alƙalin kotu ta musamman mai yaƙi da ayyukan ta'addanci Majibur Rahman ne ya zartar da wannan hukuncin akan 'yan bindigan na ƙungiyar ta'addancin Bangladesh ta Ansarullah mai samun goyon bayan Al-Qaida. Ya kuma zartar da wani hukuncin ɗaurin rai da rai akan wani mutum. Wani harin roka da aka kai arewacin Iraki da yammacin jiya Litinin ya kashe wani ɗan ƙwangila a cikin dakarun haɗaka ƙarƙashin jagorancin Amurka, kana ya jikata aƙalla wasu mutum 9. Mai magana da yawun rundunar haɗakar sojin ruwan Amurka Colonel Juan Maroto ya faɗa da safiyar yau Talata cewa rokoki 14 ne aka harba, kuma guda 3 suka faɗa wa tungar sojin sama da ke ɗauke da sojojin Amurka a kusa da filin saukan jirage na Irbil.
To masu sauraro baki ɗaya, abin da sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tayar gabatar da shirin, da Jili Leda Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injin namu na yanzu, ni Abdulaziz Adili Toro da na shirya kuma na gabatar, nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.